Allahu akbar.
Irin yadda aka yi jana'iza mai martaba a sarkin biyu Alhaji Mai Umar Mustafa Aliyu kenan a ƙauyen Bikuta dake karamar hukumar biyu a jihar Borno. Mai martaban ya rasu ne dai a daren Litinin a kuma asibitin gwamnatin tarayya dake garin Gombe, a cewar kwamishinan ma'aikatar yada labarai da al'adun cikin gida Honorable Babakura Abba Jatau. Marigayin ɗan shekaru 80 da haihuwa, ya rasu ne ya bar mata hudu da 'ya'ya 66 da kuma jikoki 73, wanda tuni aka yi jana'izar mai martabar. A bayan kammala wannan jana'izar ne dai sanatin Barista Ibrahim Birma, wanda kuma ya kasance shine shugaban mutanen da ke da alhakin naɗin wani sarki, na yake kira kin meka ko ina aka sa a gaba yanzu, ga dai abin da ke cewa.
Eh to ban san dai yanda kike nufi da ina aka sa a gaba ba, ta mu yanzu har yanzu irin ma cike da hawaye don tsakanin mu da shi age difference ma da kuma yadda ya rike mu do ya mana rikin uba ne. So yanzu mu ce muna wani gaggawan wai waye zai hau waye ba zai hau ba, wannan bai taso ba, amma dole ne kuma al'amarin duniya dole sai an yi shi, kuma ni dai ba wanda muka zauna da shi muka magana, ko ba wanda ya kara magana.
To ranka dai kamar shi mai martaba tunda Allah ya karbi kayansa, da za a iya bayyana mai martaba ne irin halayyarsa ganin cewa kana ɗaya daga cikin makusantansa kuma na gaba gaba ma a fada?
Eh to ni dai as chairman council of kingmakers da kuma one of his trusted confidants, ni na san dai kuna gaya mana kada kai abin da zaka shiga kuma kuma al'amari da government an zuga jefa inda za a yi a yi musu biyayya, an ba da ya saba wani moral or religious ethics ba. Kuma akan wannan muka tsaya kuma aka yi gina mu.
To ko me matasan cikin garin biyu suka ji da wannan rashin? Ga dai abinda Muhammad Chopola ya soma da cewa.
Eh matasan biyu mun yi babban rashin mutuka, don sarki ne ke tsawa ne kuma mutum ne mai son jama'a. To wannan abun da mun yi babban rashi ne, ubangiji Allah ya murgo to kwanda muke kuma ubangiji Allah ya gafarta mishi, Allah ya rahamshe shi. Wanda kuma zai karbe shi kuma ubangiji Allah ya sa ya doki irin halin shi.
Daudan da Birma, da matasa suke son martaba ai ya wuce misali. Yanzu wannan rashin nan an yi ma youth ne, ba wai ma manya ba ne. Wallahi sosai.
Kamar ya ake tafiyar da al'amuransa da matasa ne a wannan gari na biyu?
Ai duk problem na matasa an haka za su gaya mar. Tankar yana ɗauka kan problem na shi.
Yanzu dai al'umman garin biyu su so mu karkaɗe kunnuwansu ne su ji wani za a zaɓo musu a matsayin sabon sarkin da zai maye gurbin marigayin Alhaji Mai Umar Mustafa Aliyu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.